shugaban kungiyar bada agaji ta duniya Peter Mora yace wannan alƙaluma shine alƙaluma mafi girma da aka taɓa samu na mutane da suka bace a duniya.
We're partners in the sense that ICRC engaged with them on the respect of international humanitarian law, so we don't see a fundamental difference today in the fact that we engage with non-state actors, but non-state actors do have in the very essence the same obligations in the conduct of hostilities, in the treatment of humane treatment of detainees, in the non-attack of civilians. They have the same obligations.
Peter Mora yace mun haɗa hannu da jami'ai domin mu yi ayyukanmu yadda ya kamata, kuma bisa dokokin ƙasa da ƙasa na kare lafiyar talakawa yadda doka ta tanada, kuma muna lura da take-taken juna. Peter Mora ya ce kashi 60 na waɗanda suka ɓace ɗin yara ne, wanda hakan ke nuna dubu dubatan iyaye ba su san inda yaransu suke ba, ko kuma halin da suke ciki ba, da rai ko babu rai. Peter ya ce duk wasu iyaye na kirki tashin hankalinsu shi ne rashin sanin inda ƴaƴansu suke. Wannan shi ne halin da iyaye suke ciki a Najeriya. An bar su kullum suna cikin ƙoƙarin neman ƴaƴansu, amma mun samu da ƙyar mun gano mutane 367 daga shekara 2013 zuwa yanzu. A nashi nazarin, Sarkin Muhammad Taufik Ladan na cibiyar koyar da demokradiyya na Majalisar Dokokin Najeriya ya ba da shawara a lokacin bikin shekaru 70 na Geneva Convention, inda yake cewa
dokokin Geneva Convention sun tsora nauyi da haƙƙi akan gwamnatocin ƙasashen da suke ƙarshen abin da Majalisar Dokokin Duniya da Najeriya na cikinsu, cewa na farko su tabbatar da cewa sun karantar da sojojinsu manya da ƙanana da kuma 'yan sandansu su fahimci muhimmancin kare haƙƙin waɗanda ba su riƙe makamai a fagen abin nan yaƙi ba. Ɗaya kenan, za a iya samun farin hula suna yaƙi da soja, amma idan ba a sami farin hula sun riƙe makamai a fagen yaƙi ba, suna buƙatar kariya daga sojojin gwamnatin tarayya. Ɗaya kenan, a Najeriya a iya cewa an samu nasara ta fannin karantar da horar da yawancin sojojinmu a jaji. Misali, duk shekara su uku ake karantar da su kafin zama field commanders. Na biyu, field commanders ana sake karantar da su da tunatar da su a National Defense College, War College a nan Abuja. Ɗaya kenan, so waɗannan darussan da suke samu ya sa suna amfani da su yawanci a suka je peacekeeping operations da kuma a yakin da ake kusan shekara 10 kenan a Northeast.
Rahoton dai ya ce rikicin ya raba masoya da masoya, an kashe yara ƙanana, a harin bama bamai an lalata gidaje. Iyalai ne waɗanda suka fi taɓuwa a sakamakon rikicin Boko Haram da aka kwashe shekaru 10 ana bugawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.